A yammacin jiya ne sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ya zarci jihar Borno a karo na farko inda yake ziyarar sansanin yan gudun hijira dake cikin garin Maiduguri da ake kira Gobio Camp da kuma sataren da ake ajiye yan ƙungiyar Boko Haram da shi ma kenan cikin garin Maiduguri. Annan shirya tun da farko babban sakataren majalisar ɗinkin duniya zai zarci garin banki dake karamar hukumar Bama a jihar Borno wanda daga bisani aka soke ziyarar. Sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya ya kuma zarci fadar gwamnatin jihar Borno cikin tsauran matakan tsaro inda yan takardar jazuwari cikin mintuna 10 ga ma abin da ke cewa
that here in Borno you have already not only understood but put in place the right approach to fight terrorism. Of course, when we fight terrorists we need to shoot them. When populations do not trust government they follow terrorists.
Ce a nan jihar Borno na fahimci cewa kurga kun ɗauki matakin matsalolin daidaita ta'addanci idan ka ga ta'adda za ka harbe shi ne kawai amma a Borno ba haka ba ne. Gwamnatin jihar Borno ta ɗauki matakin daidaita wannan matsala sun yi ƙoƙarin daidaitawa da amincewa tsakanin gwamnati da jama'a in jama'a ba su yarda da gwamnati ba za su bi bayan 'yan ta'adda ne amma a wannan gaba ta tabbatar cewa da gaske take.
What they really want, of course, humanitarian aid is necessary, but what they really want is that the conditions for them to be able to go back home in dignity and safety are established.
Yace na lura cewa mutanen da suke tsugunne a sansanin yan gudun hijira abin da suke bukata eh suna bukatan barguna da kayayyakin abinci da kuma kayayyakin bukatu irin na yau da kullum amma ba shi bane damuwarsu nan shine su koma garuruwan su na asali cikin mutunci da mutuntawa. Wannan babban yanayi ne kuma muna bukatan hakan a shawar Mr. Antonio Guterres shi magunan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa
join us in this effort and be our champion and advocate for the lecture region because this is one of the areas where there is potential to end the devastating human sufferings and waste of human lives and build back communities with livelihood and dignity.
Yace rinka da irin da muke bukata a wurin gashi ne muna so ga zama na gaba wajen bunƙasa tafkin Chadi saboda wannan yaki na ɗaya daga cikin wuraren da mutane suke dogara da rayuwarsu a kuma gina waɗannan wurare don dawo da harkokin rayuwa kamar yadda yake a baya.
We need your support to get the global community to focus on this area where climate change, poverty, ignorance and inequity have combined to create the insurgency.
Muna so kuma kungiyoyin duniya su maida hankali akan waɗannan abubuwa abu da ya shafi zaizayen ƙasa da ya shafi sauyin yanayi da talauci da jahilci da rashin daidaiton al'amura su ne suke haɗuwa su haifar da wannan ta'addanci a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Sanadiyar sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya koma babban birnin tarayya Abuja tare da sauran tawagarsa. Haruna Daure Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.